الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان وقت شاشد يوغا وتن جماد الأولى shekara 1446 hijira ta manzon sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine ya dace da 18 ga watan 11 shekara 2024 shekara miladiya. Zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatus salah na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala.
Amin.
Yawa idan ba a manta ba wancin satin da ya wuce mun tsaya ne a fasali na biyar, ƙarshen fasali na biyar. Ina ji mun kai ƙarshen sa ko al-faslul khamis. Yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon al-faslus sadis, fasali na shida, fasalin da malam zai mana bayani game da hukmu tariki salah. Hukmu tariki salah, hukuncin mai barin sallah. Menene hukuncin mutumin da yake barin sallah? Menene ake nufi da barin sallah? Wanda duk malam zai mana bayanin sa insha Allah ta'ala a cikin babu. Malam yace tarku salati yanqasimu ila qismayn. Barin sallah malamai sun kasa shi zuwa kashi biyu. Idan aka ce barin sallah, malamai suna kallon sa a matsayin abubuwa ne guda biyu. Ahaduhuma, na farko daga ciki, ay yakuna ma'a jahdi wujubiha, ya kasance barin sallah ne tare da inkarin wajibcin ita sallah din. Ma'ana ba wai ya batta ne ba kawai ya daina yi, a'a, a zuciyarsa yana da itikadin cewa sallah ba wajibi bace a kansa, ko kuma ya fito ya faɗa da bakinsa cewa shi fa sallah ba wajibi bace. To kaga wannan bayan ya bar sallah kuma yayi me? Yayi inkarin wajibcin ta. To wannan shine kashi na farko. Malai yace to kaga irin wannan, fa hadha kufrun bila shakki, wannan kai tsaye kafirci ne ba tare da shakka ko kokonto ba. Li anna jahda wujubi salati al-mafruḍati kufrun litakdhibihi Allah wa rasuluhu. Malai yace saboda inkarin wajibcin sallah ta farilla kai tsaye kafirci ne. Malai ce saboda wanda ya ƙaryata ko kuma wanda ya inkarin sallah ta farilla, to daidai yake da ya ƙaryata Allah wa rasulahu, daidai yake da ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina, da dukkanin mu'mini gaba ɗaya. Allah madaukakin sarki ya farlanta sallah a cikin littafin sa mai tsarki, aqimis salata li duluki shamsi ko wa aqimus salata wa atu zakata, da sauran ayoyi da dama da suke bayani akan me wajabcin sallah. To mutum kawai sai zai ce bai yadda da wajabcin sallah ba, sallah ba wajibi bace, to kaga kamar raddi yake mai wa da mahaliccin sa kenan. Abinda Allah madaukakin sarki ya wajabta shi kuma ya ƙaryata, menene hukuncin ƙaryata Allah? Menene hukuncin ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Kai tsaye shine kafirci. Wannan ittifaq, babu wani wanda yake ja ko kokonto akan haka. Duk wanda zai ƙaryata Allah madaukakin sarki ko manzon sa, to wannan yayi riddiya ba addinin musulunci, sai dai kuma idan ya dawo daga baya. Allah ya kiyaye.
Amin.
Wa qad qala ta'ala, malai ce hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa may yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa may yushaqiqi ar-rasul, wanda duk ya saba wa manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ya fita daga da'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ar-rasula anan wajen abin da yake nufi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa aka kawo shi da alif da lam wannan alif da lam din al-ahdiya ce ma'ana annabin nan manzon nan sananne wanda duk ya saba masa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shiriya ta zo masa ta bayyana a gare shi wayattabi sannan kuma yabi ghayra sabilil mu'minina hanyar da ba ta mu'minai ba hanyar da mu'minai suke bi shi kuma sai ya saube sai ya soka da kanta sai ya bi ta hanyar ta daban ba waccan ba Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda ya haka nuwallihi ma tawalla zamu jibinta masa abin da ya jibinta zamu kora masa abin da ya nema a kora masa wa nuslihi jahannam Allah madaukakin sarki ce kuma zamu tsoma shi a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye
amin
wasa'at masira lalle makoma tamu nan in ta kasance ita ce wutar jahannama mala ya ce illa idza kana jahidal wujubi likaunihi haditha ahdin bil islam sai dai fa idan wanda ya inkarin wajibcin sallah ya kasance sabon shiga addinin musulunci ne sabon karbar addinin musulunci ne shi ko irin wannan wanda yake yana da jahilcin wani abu na addini hukuncin sa daban da wanda ya riga ya san abu kai da kasancewa sallah wajibi ce akan ka dole ne tilas ne idan mutum bai yi ta ba ya kauce ba daidai kake da wanda shi bai sani bai zai shiga addinin musulunci saboda haka zai iya cewa shi ba zai sallah ba eh shi ba bai yarda da sallah ba zai ba wannan abin da ya faɗa bai kafarta shi ba amma me yake bukata sai a kira shi a zonar da shi a ga masa lalle daya ce daga cikin rukunan addini wanda idan babu su babu addinin ita ce sallah saboda haka dole sai kai dole sai ka tsaye da ita a lokacin da Allah madaukakin sarki yake so to shi ma daga lokacin da aka ga masa irin waɗannan kalamai an tsaye masa da hujja kenan inda zai dawo daga baya ce shi ma ba zai ba shi kenan kaga ya shiga wata hanyar da ba shi ma da wancan dan daddai suke idan mutun sabon addinin musulunci ne za ku ga addinin musulunci baya musu kudin goro ya hada su da wanda sun dade a cikin addinin musulunci shi sa ai an samu sahabban annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi lokacin da aka yi fatuhu makka annabi ya tawo da wasu sahabbai waɗanda suke sababbin shiga addinin musulunci kusan mutun 2000 saboda haka za a tafi garin Madina to sun wuce sai suka ga wasu mutane suna da wata bishiya ce da kamar suke bautata mata sun kudirce tana da nasara da sa a jikinta duk abin da karata yi a jikin bishiyar nan ko abin da ya kama da haka to zaka samu nasara suna zuwa su rataye ta kubban su a jikin wannan tako a cikin wannan bishiya da itiqadin zaka samu nasara a diyakin da zaka yi a gaba to su waɗannan sababbin musulunta daga cikin sahabbai da suka zo wucewa suka ga waɗancan mutane suna da bishiyar da suke bautata wa suke itiqadin nasara a cikinta sai suka ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah ij'alana zata anwaqin kama lahum zata anwaq ya manzon Allah ka sanya mana irin wannan bishiya mu ba da zamarin karate irin ta kubban mu kamar da su suke da ita abin ya burge su kenan to kaga mutun ya nemi yayin shirka wannan menene kafirci ne sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allahu akbar innaha sunan wallahi laqad qultum kama qala banu isra'ila li musa ij'alana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhaluna sai annabi ya ce musu Allahu akbar annabi ya kabbara ya girmama Allah madaukakin sarki sai ya ce inna hasunan wannan abin da kuka yi sunna ce yace wallahi kun fadi irin abin da banu isra'ila suka fada wa annabi Musa me suka ce masa ij'alana ilahan eh ka sanya mana abin bauta gunki kama lahum aliha kamar yadda muka ga waɗancan suna da gunki shi ma annabi Musa abin da ya fara da shi kenan ya ɗebo waɗannan mutane sun fito saboda haka sai suka ga wasu suna bauta gunki sai abin ya kayatar da su sai suka ce da annabi Musa a sanya mana gunki bari ka bautawa kamar yadda waɗancan suke bautata masa to kaga mutun ya nemi a sa masa gunki wannan ai kafirci ne to amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ce musu arna ba a lokacin bai ce musu kafirta ba sai ya ce musu me annabi Musa sai ya ce musu qala innakum qaumun tajhaluna ku mutane ne da ba ku sani ba to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin bai kafarta su ba saboda ne farkon shiga addinin musulunci amma inda sahabban da suka nuna addinin musulunci ne suka faɗi wannan zancen zai canza ba irin wannan za'i to shi sa mutumin da ya inkarin addinin musulunci gaba daya ko kuma mutumin da ya inkarin sallah a cikin addinin musulunci bayan ya shiga to shi wannan wa'azi ake masa bale ce fa yumkin ay yakuna jahilan bil hukmi fala yakfur zai kasance zai iya yiwa a yayi inkarin ita sallar ne da jahilci bale ce to irin wannan bai kafirta ba hatta yubayyana lahu al-amr hasi al-amr ya bayyana a gare shi karara shine abin da ne bayani sai a same shi a masa bayani thumma inna anada ba'da dhalika kafara malace to sannan idan daga baya kuma ya taurin kai shine anada ya doge yace ba shi bai yadda ba har yanzu nan akan ba kasancewa sallah ba wajibi bace to kaga ya dawo shi ma layin wadancan ya kare ta Allah da manzon sa ya zama kafiri shikenan Allah ya kiyaye malace afani nabi daga cikin abin da ake nufi da tarikus salati mai barin sallah shine ayyakuna tarakas salata kasalan wa tahawunan ya kasance shi ya bar sallah ne saboda kasala da kuma kawai wulakanta sallah shi ya yarda a zuciyarsa sallah wajibi ce itikadin sa sallah wajibi ce to amma kawai shi saboda wani abu na san duniyar sa ko wani abu da ya dauke mai hankali ko kasala ko wani abu sai ya ki yin sallah yana zaune sallah ta zo ta wuce bai yi ba waccan ta zo ta wuce ya ki to shi wanda mai hukuncin sa malai ce ma al-iqrar bil wujubi tare da yayi iqrarin wajibcinta fa hadha yud'a ilaiha shi irin wannan malai ce abinda za a yi masa za a kiraye shi ne zuwa ya zo yayi ta idan aka ga yakin a zahar bai yi al-asr ba bai to sai shugaba wannan ba daidai da kuma mutane ake nufi bai yan uwa yawa ba kai ko ni zamu wannan ba shugabanci ne yake wannan saboda ka sai shugaba ya umarta a sa ya zo yi sallah dole cewa ne ka tashi ka je ka alwala ka je ka yi sallah lokacin sallah yayi wayu'maru biha umarce shi da ita fa in salla fa zaka malai ce idan aka ci sa'a ya tashi ya je sallah to fa zaka shikenan abinda ake bukata kenan ya kubutar da rayuwarsa da addinin sa da komai wa in istamarra ala tarkiha idan kuma ya doge ya ci gaba akan barin sallar yaki tare da yayin da wajibcinta sai malai ce fa qad ikhtalafa al-ulama fihi to anan malamai sun yi sabani akan sa ya ba malamai aiki kenan fa minhum man qala daga cikin malamai akwai wanda yace innahu yakfuru shi wannan wanda yake yin sallah tare da yayin da wajibcin nata amma yake yin ta haka kawai saboda wulakantarwa malamai suka ce shi ma ya kafarta akwai malaman da suka faɗi wannan fatawar ganda fatawa ce mai ƙarfi kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala sannan suka ce kuma wayuqtalu kafira za a kashe shi a matsayin kafiri murtaddi eh kashe shi za a yi kawai yadda kaga idan mutum ya yarda ba addinin musulunci asalin sa musulmi ne sai ya yarda sai a je a kashe shi shine hukuncin murtaddi dama ɗaya daga cikin abin da yake halatta jinin mutum ko akwai at-tarikul dini ko al-mufariq lil jama'a wanda ya ba addinin sai fita daga cikin jama'ar musulmi to shi wannan ya halatta shi da kansa ya halatta jinin sa to mutumin da ya bar sallah shi ma ya shiga cikin wannan layin kenan ya fita daga addinin sa suka ce to sai a kashe shi a matsayin kafiri wala yusalla alaihi malam Uthaymeen yace ko sallah ba za a yi masa ba za a sallace shi ba duk wanda ya je masa sallah a lokacin ya saba Allah eh kamar kafiri ne yahudu ko nasara ya mutu kaje ka tsaka ne masa sallah an fahimta yan uwa kaga ya Allah madaukin sarki ya hana ko wala tusalli ala ahadin minhum mata abada Allah ya hana ai musu sallah to kai sai ka tsaya kana saboda kai ne sarkin tausayi da imani kaje ka tsaya kana sai kana mai sallah wannan sallar da kake yi saban Allah kake kaucewa dokar Allah kake malai ce wala yudfanu ma al muslimina ba kuma za a binne shi tare da musulmi ba ba a kai kafiri makabartan musulmi wannan shi ma ba daidai bane makabartan musulmi daban take shi ko kafiri idan ya mutu zuwa ake kawai a turbide shi eh turbide shi ake zuwa ai ma'ana a haka kasa kawai a sashi a cikin rami a binne shi dan kai mutane wari wa dalilu qawli ha'ula'i min al-qur'ani qawlullahi ta'ala anil mushrikina dalilin wadannan wanda suka ce duk wanda ya bar sallah da wulakantarwa tare da yadda da wajibcinta suka ce ya kafarta shine daga cikin al-qur'ani fadin Allah madaukakin sarki da yace fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata sai Allah ya ce me fa ikhwanukum fid dini wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamuna Allah madaukakin sarki ya bayani game da mushrikai ko fa idan salakal ashhurul hurum ko sai ya ce me faqtul mushrikin haythu wajadtumuhum waqudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad sai Allah ya ce amma fa in tabu idan suka tuba wa aqamus salata ko dinga irga yan uwa kun ga tuba sharadi ne ko wa aqamus salata suka tsaye da sallah wa atau zakata suka bada zakat kun ji guda uku sai Allah ya ce idan suka yi wadannan abubuwan to fa ikhwanukum fid din wadancan mushrikan da Allah ya ce a kashe su a kama su ai musu dako duk inda aka gan su to idan suka dawo suka yi wannan suka tuba sun yi kalmar shahada kenan kalmar shahada ta isa a sai sun tsaye da sallah idan sun tsaye da sallah ta isa a su bada zakka idan suka yi wadannan abubuwa sai Allah ya ce fa ikhwanukum yanzu sun koma ƴan uwanku ne fid din a cikin addinin musulunci ai wa fahimci wannan da kyau kaga idan suka yi wadannan abubuwa daga ciki akwai tsaye da sallah to yanzu sun dawo irin ku kenan musulmi babu ku babu su wajen zubar da jinin su Allah madaukaki sarki ce wani fasilul ayati kamar haka ne muke rarrabe ayoyi li qaumi ya'lamuna ga mutane da suke masu sani fa indana al'ana jumlatun shartiyya sai malamu fa me yace to yanzu muna da wata jumla ta sharadi jumla da malaman larabci suke cewa al-jumlatu ash-shartiyya jumla ce da ake kawo ta na sharadi fiha min thalathati umuri a cikin ta akwai al-amra guda uku wa kana al-jawabu amran wahidan amma kuma amsa guda daya ce ma'ana sharadi idan kuka kalla zamu ga guda uku ne amma amsa sharadin jawabu ash-sharti wa jazaohu dun a cikin ayar menene guda daya ne yawa daman galibi duk inda aka kawo sharadi za ga akwai jawabu ash-sharadin ko an kawo shi ko kuma ai hazfin sa kai zaka kaddara kayanka in ka ba qur'ani akwai irin wannan da yawa to malai yace fa shartul awwal shar'i na farko shine fa in tabu idan sun tuba wa thani shar'i na biyu wa aqamus salata sun tsaye da sallah wa thalith shar'i na uku shine wa atau zakata sun bada zakka kullu hadha shart malai yace duk waɗannan guda uku sharuɗa ne amma aljawabu amma jawabin sharadin wanda idan sun cika sharadin abinda zai biyo baya na sakamako shine wannan fa ikhwanukum fid din to daga lokacin sun zama ɗan uwanku a cikin addini sai malai me a gaba na ɗan goge kadan me wahidun wa huwa wahidun wa huwa wahidun shi jawabu sharadin ku kalla da kyau wanda za ku ga guda ɗaya ne kawai shi sharadin guda uku amma amsa sharadin guda ɗaya ne sai malai ce wal qa'idatu akwai qa'ida da take cewa annahu idza rutiba shay'u ala shartin wahid idan aka jeranta sharuda aka jeranta abubuwa ala shartin wahidin akan shar'i guda daya aw muta'addidin ko kuma sharda da yake diddugu fa innal jawaba la yatimmu illa idza tamma shartu to sakamakon sharadin ko amsar sa baya cika sai idan waɗannan sharadai sun cika za mana zai bada misali za ku fahimta sosai da sosai yace fa huna anan wajen ishtarat Allahu azza wa jalla li thubuti al-ukhuwa fi dini thalathati shurutin malai yace Allah madaukakin sarki ya shartanta wajen tabbatar ƴan uwantaka fi dini a cikin addini me ya shartanta thalathati shurutin sharda guda uku tauba tuba min ash-shirki daga shirka iqam na farko kina iqamus salah na biyu sai da sallah al-thalith na uku ita uz-zakah bada zakah sima lati idza takhallafa wahidun min hadhihi ath-thalatha idan aka samu gazawar ko kuma ba a samu ɗaya daga cikin sharadin nan guda uku ba lam yujad al-jawab alladhi huwa al-ukhuwa fi ad-din malati to anan ba a samu sakamakon sharadin ba a samu amsar sharadin ba wanda shine ƴan uwantaka a cikin addini sai malai ce adribu masalan yuwaddihu al-amra yanzu zan baga muku misalin da zai fayyace al'amarin kowa ya fahimce shi law qultu da zan ce idza zaraka fulanu idan wani ya ziyarce ka yazo wajenka wa ataka al-kitaba sannan ya baka littafi الفلاني لتافي إلي كذا يا أم بتامك سون لتاف وقرأته سنن كي ككرن تلتافن ديباك إذن يمكو أن أبوه قد أكو تو فأكرمه ka karrama shi ka mutunta shi a fahimci abin da kyau idan wani yazo ya ziyarce ka amma akwai abubuwa guda uku na farko ya ziyarce ka na biyu ya baka littafi iri kaza na uku yayi me ya tsaya ka karanta littafin sharda guda uku kenan kai kuma sai kai masa me sai ka karrama shi to kun ga sai sharadin nan guda uku sun cika sannan za a yi me za a karrama shi yawwa mala yace hadhihi thalathu wannan ma abuwa ne guda uku law zaraka inda zai ziyarce ka walam yutika alkitaba bai baka littafi ba fa innaka la tukrimu to a lokacin ba zaka karrama shi law qala laka idan da zai ce da kai limadha lam tukrimni me yasa baka karrama ni ba aqulu sai in ce da shi li annaka lam tafi bisharti saboda baka cika sharadin ba kawai dai yazo ya ziyarce ni amma bai bani littafi ba saboda ka bada littafi na ɗaya daga cikin sharadin da sai ya cika sannan za a yi me za a karrama shi yawwa law zaraka inda kuma a ce zai ziyarce ka din wa taqal kitaba ya baka littafi didda ka lakinnahu mana'aka min qira'ati sai dai hana ka karanta littafi an fahimta min qira'atihi fa innaka la tukrimu nan ma la tukrimu ba ka karrama shi walau qala idan da zai ce maka limadha lam tukrimni me yasa baka karrama ni ba aqulu sai in ce da shi li annaka lam taqum bisharti saboda baka tsaya wajen cika sharadin ba ka cika guda biyu ne amma ka kasa cika guda ɗaya sai kuma guda uku sun cika tab sannan aka ce in karrama ka idza daraka amma idan ya zirce ka wa aqaka alkitaba ya baka littafi wa makkanaka min qira'ati ya baka dama ka karanta littafin fa qara'atahu ka karanta shi fa idan yastahiqu alikram a lokacin ya cancanci me karrama ya ziyarce ka ya baka littafin da aka ambata sannan kuma ya baka dama ka karanta to a lokacin sai kai me sai ka karrama shi me dalili saboda sharadin nan guda uku sun cika sai malai ce to sai mu dawo ayat fil ayatil karimati a cikin wannan aya mai girma da muka karanta ta cikin suratul tauba in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata idan sun tuba idan sun tsaye da sallah idan sun bada zakka istahaqu ay yakunu ikhwatan lana to a lokacin suka cancanci su zamto ƴan uwan mu a cikin addini fa in lam yaqumu bi hadhihi al awsafi thalathati idan ko basu iya tsayawa wajen sauke waɗannan siffofi guda uku ba lam yastahiqu ay yakunu ikhwatan lana fi ad-dini to a lokacin fa basu cancanta su zamto ƴan uwan mu a cikin addini ba me dalili saboda sun gaza cika sharadin da Allah madaukakin sarki ya dora musu malai ce wala tantafil ukhuwa fi ad-dini illa bil kufri sarih ita ko ƴan uwantaka a cikin addini ƴan uwa ba ta koruwa ba a cewa wani ba ɗan uwan wani bane a cikin addini sai idan ya fita daga addinin musulunci ya kafirta kuma kafircin da yake karara ba kafircin da kai ne kake tsammani ba a'a kafirci karara babu wani tawili ko wani uzuri da za a bashi akan kafircinsa duk wani abin da za a yi na a kore masa kafircin ya kawo babu shi to sai a kore mutum daga cikin addinin musulunci sai a ce wani ba ɗan uwana bane addini amma ƴan uwa idan mutum bai kafirta ba kowanne irin laifi yake dan uwanka ne addini ko ka ki ko kasu ko waye shi ko yana zina ko yana shan giya ko yana sata ko yana kaza in dai musulmi ne bai kafarta ba sunansa dan uwanka addinin musulunci ina fata an gane sai dai wata kan kala kala ce ko wata tafi wata kusa mutumin da yake nagartacce mai bin Allah wannan ɗan uwantaka take da shi tafi me tafi kusanci wannan na ɗaya daga cikin abinda malaman aqida suke cewa alwala'u wal bara'u alwala'u wal bara'u dole ne duk mumini da yake da asalin imani a zuciyarsa kaso shi gurgurdan imaninsa idan mutumin kirki ne kaso shi gurgurdan kirkinsa idan mutumin banza ne sai ka kishi gurgurdan abinda yake na rashin kirki amma kuma kana son asalin imanin da yake tattare da shi dan an fahimci wannan da kyau misali a ce wani mai sako ne dole ka ji ba ka san saboda wannan sabon da yake me dalili saboda yana sabawa Allah a fili karara kowa ya san shi wani mai saban Allah ne to ka ji wannan mutumin babu wani abu tattare da kai game da shi to wannan kai ma mai saban Allah ne game da haka a fahimci wannan da kyau ƴan uwa wani ba mutumin kirki bane amma ka ji kai babu wani abu tattare da kai to wannan babu wala wal bara'a tattare da kai sai ka ji kana kin sa sakamakon kin bin Allah da yake yi amma ba kuma ki na gaba ɗaya ba saboda akwai asalin imani a tattare da shi kana son sa saboda asalin imaninsa amma idan mutum kafiri ne fa gaba daya to shi wannan babu wannan eh ba da bainana wa bainakum al'adawata ne wala bagaba ko hatta tu'minu billahi rabbikum har sai kun imani da Allah to wannan shine abinda malaka yake so ƴan uwa mu fahimta ƴan uwantaka tana kasancewa ne in dai mutum yana da asalin imani li'anna al-insana mahma asa saboda dan adam duk yadda ya kai wajen saban Allah fa huwa akhuka dan uwanka ne malaka yace walau zina ko da yayi zina wasaraka yayi sata washariba al-khamr yayi shagiya wa qatala an-nafsa ya kashe dan uwa musulmi ya kashe dan uwa musulmi ko da yayi wadannan abubuwa fa huwa akhuka yana nan dai a matsayin dan uwanka ba za a kore masa wannan ba wala rubaba ba'dun nas yastaghribu hadha malaka yace da yawa daga cikin mutane mai yawa ne su ji wannan magana wata bako a ce wani mutumin kawai mai kaza amma dan uwana ne eh dan uwanka ne haka ne haka addinin musulunci ya ambata kaifa yaf'alu hadha al-jara'ib al-kabira ta za a ce mutun yana aikata irin waɗannan laifuffuka masu girma wa ma zalika yakunu akhallana tarar haka kuma ya kasance ne didda haka dan uwanmu ne ta za a aikata kasance yaqulu Allahu ta'ala naqulu ma la yace sai muka sai mu ce qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin littafinsa mai girma ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha to sai ce faman ufiya lahu min akhihi min shay'un fattiba'un bil ma'ruf yu'da'un ilayhi bi ihsan Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani kutiba alaikumul qisasu haqiqa mun wajabta muku mun farlanta muku yin qisasi al qisasu shine duk wanda ya yi masa wanda ya kashe a kashe shi wanda ya fille hannu a fille masa hannu wanda ya sare kafa a sare masa kafa shine qisasi kai ai maka to Allah ya farlanta qisasi akan ku inji Allah subhanahu wataala yake ga mu'mini yace fil qatla a sha'anin kisan kai al hurru bil hurri idan da ya kashe da shi ma a kashe shi wal abdu bil abdi idan bawa ya kashe bawa shi ma a kashe shi wal unsa bil unsa idan mace ta kashe mace ita ma a kashe ta to mahallin shadin sai Allah ya ce faman ufiya lahu wanda aka yafe masa min akhihi shay'un wani abu game da kisan dan uwansa da yayi shi wanda yake kisan kan sai aka yafe masa wani abu game da abin da yanzu mutumin da yake kisan kai da ganganci menene hukuncin sa kashe shi za a yi ko to sai ɗan uwan mamacin su zo su ci a'a su sun yafe yanzu a ba su diya ya halatta ya halatta shi wanda yake san kan babban abin da ya cancance shi ne shi ma a raba shi da duniya kamar yadda ya raba wancan da duniya to amma waɗanda haƙƙin su ne sai suka zo suka ce su yanzu ba sa so a kashe wannan amma abin da suke so shine a bar shi da ransa ya ba su diya sai a ga na wuce diya sai a ji a duba sai a ga diya wajen naira miliyan 100 da wani abin ce ko abin da ya kama da haka sai a ce to yaje kawo diya to shine abin da Allah madaukakin sarki yake nufi faman ufiya lahu min akhihi shay'un to min akhihi dinnan da Allah madaukakin sarki ya faɗa wanda aka yafe masa wani abu min akhihi game da dan uwansa fa da ya kashe ma'ana dan uwan nasa ne ya kashe dan uwansa ne dan uwan fahimci wannan da kyau min akhihi daga dan uwansa shay'un wani abu wanda ya kashe din ya mutu amma wahayin sa dan uwansa ne saboda me saboda kisan kai bai kafarta shi ba yan uwa abin ya fito aiko yawwa to sai Allah madaukakin sarki yace fattiba'un bil ma'ruf su waɗanda suke bin diyar za a ba su to su bi ta a cikin kyautatawa ba da matsawa da takurawa ba sannan wa ada'un ilayhi bi ihsan shi kuma da aka yafewa yayi kokari ya bayar da kyautatawa kowa sai Allah madaukakin sarki ya ji hankalinsa da shi wanda zai bayar da wanda za a bawa mala yace wal qisasu shi qisasu yathbutu fil qatl al amd yana tabbata ne a cikin kisan da aka yi na ganganci wa ma hadha amma tare da haka yaqulu Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki yake cewa faman ufiya lahu min akhihi sha'un idan hadha al qatil muta'ammid mala yace didda haka wannan mai kisan da yake kisan ganganci lam yakhruj min al islam bai fita daga addinin musulunci ba li'annahu akhul lil maqtuli kajiba saboda har yanzu dan uwa ne ga wanda ya kashe din dan uwansa ne idan da a ce ya kafarta za a ce dan uwansa ne babu wannan eh ba za a faɗi wannan ba wallahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki khataban nas bi qawlihi yayi wa mutane magana da faɗin sa yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu ya ku waɗanda kuka yi imani an wajabta muku yin qisasi fa huwa akhul lahu ma annahu qatalahu ya zamto dan uwansa ne kage yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani shi wanda yake san kan ya shiga ciki wanda aka shi ya shiga ciki yan uwan wanda aka shi din san shiga ciki ba haka bane duka aka dan saka ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurr bil hurr da karshe sai Allah ya ce faman fi lahu min akhisha duk suna cikin wancan nida na farko da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu dan uwan fahimci nan da ke ko malin ce fa hu aqul lahu ma annahu qatalahu dan uwansa ne tare da cewa shine ya kashe shi idan malin ce in dai ku haka ne al ukhuwatu fid din la tantafi bil ma'asi dan uwantaka addini ba ta koruwa ba a shafe ta a kore ta saboda saban Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu insha Allah ta'ala gobe za mu ji wani misalin sai mu dora kuma daga inda muka dakata abinda muka fadi daidai na'am wanda aka kashe yana da
yan uwa yan uwan nasa wasu daga
cikin eh
kuka ce sun yafi sai aka samu wasu kuma daga cikin
eh
kuka ce sun wasu yafi ba
na'am
sai abin ya zama kusan kamar tashi tashi na duka
ya za'a shi kisa na kuskure dama idan mutun ya kisa na kuskure Allah madaukakin sarki yace zai bada diya shi ba za a kashe shi ba amma da dole zai yi wannan azumi 60 da Allah madaukakin sarki ya dora masa ko sannan kuma zai bada me diya zai bada diya to diyar akan wa take ma'ana diyar suwa suke da haƙin karbata su ne waliyan mamacin wanda suke a haƙu da shi to idan duka waɗanda suka zo suke sabanin kowanne mafi haƙi ne akan sa to dole sai sun hada kai gaba ɗaya kun wasu suka ce sun yafe wasu suka ce ba su yafe ba to lalle alƙali ba zai amfani da wannan za dole sai an samu haɗin kansu gaba ɗaya idan an samu haɗin kansu shike idan ba a samu haɗin kansu ba kuma to wannan alƙali shi san yadda zai yi sulhu tsakanin su ya zonar da su ya ga musu je su daidaita abin da yake shine daidai idan yadda in ba yadda ba yadda ba shike dan ita yafiyar ba dole bace abinda yake dole shine biyan diyan amma idan suka ce sun yafe haƙƙin su ne suka ce sun sarayar babu wanda zai ce ba daidai ba amma dai dole ne bakin su ya hada akan cewa sun yafe gaba daya ko ba su yafe ba wallahi ta'ala
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am gaskiya ne gaskiya ne wannan tambaya tana da muhimmanci musamman a babin aqida yace kamar soyayya da muke bayani yace suna hulɗa da kristoci wani lokaci sukan ba su amana su ma su ba su amana wani lokaci zaka ji irin wani krista da yake kyautata maka kana san sa wannan soyayya ce ta dabi'a ba ta addini babu laifi akan ta haka ne ai Allah madaukakin sarki ya halatta cewa wa ta'amul ladina utul kitaba hilal lakum wa ta'amukum sai ce me wal muhsanatu minal mu'minatu wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum Allah ya halatta mana ma'auri mata yan kristoci ko yahudawa yanzu wacce mace ce zaka aure ta baka santa an gane Allah ya ce ka aure mace krista kai namijin musulmi ka aure mace krista ko ka aure mace yahudiya Allah ya halatta maka wannan ba laifi ba in kaga zaka iya to yanzu zaka je ka aure ta ne baka santa an gane ba zai yi ba aure da man gaba ɗaya galibi ana gina shi ne akan soyayya to kaga in ka ce irin wannan soyayya kake nufi to kaga duk wanda ya aure krista ji yana santa to shi ma ya shiga cikin wannan soyayya ce ɗabi'a wani in zaka ga wani arni haka kawai saboda ɗabi'ar sa mai kyau kuma sai ga ya burge ka wannan soyayya ce ta ɗabi'a amma soyayya ta ibada to wannan ita ake nufi eh wannan ba a yi wa kowa ita sai musulmi ba a yi wa kowa ita sai mai san Allah da manzansa duk wanda baya san Allah da manzansa dole ne ka ji kai ma a cikin zuciyar ka baka san sa ina fata an fahimta yawa saboda haka dole ne a tantance abubuwa in ba haka ba sai a cakuɗa abubuwa ka kuma ba su da alaka da su Allah ya sa mu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik